نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له وأشهد أن محمدا حبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا ومهجتها محمد كاشف الغمات والظلم اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في القرآن الكريم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فيا عباد الله أيتها الأحبة لقد أرسل الله تبارك وتعالى خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله الصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه فأدى وبلغ وبشر وأنذر وصبر وعلم وأمر في حر وبرد وصيف وشتاء وليل ونهار من غير كلل ولا ملل حتى انقادت له نفوس كانت جامحة ولانت لوعظه عليه الصلاة والسلام قلوب كانت جلاميد قاسية وأشرقت من نور هديه أفئدة كانت مظلمة وأيده الله تبارك وتعالى بالمعجزات الباهرة لتكون دليلا على صدقه صلى الله عليه وسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkanin yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya Allah muna gode maka muna neman taimakonka muna neman shiriyanka muna neman agajinka muna kuma neman tsarinka daga sharrin kawunanmu da munana ayyukanmu duk wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi haka wanda Allah ya batar bisa ga adalcinsa babu mai shiryar da shi muna shaidawa babu abun bauta bisa ga cancanta sai shi kadai tallin taldaya daya wanda bashi da abokin tarayya bashi da tamka muna kuma shaidawa annabin da ya aiko masoyin mu shugaban mu jagoran mu abun kaunan mu Muhammad dan Abdullahi bawan sa ne manzon sa ne tataccen tatattu zababben zababbu wanda Allah ya zabe shi ya fifita shi akan dukkan halittu gaba daya wannan annabin rahama ya zo ya cika duniya da haske na adalci wannan manzo Allah ta'ala ya salati da sallama akan shi da dukkanin ahlul bait da dukkanin sahabban shi gaba daya da waɗanda suka fita farki irin tashi har zuwa ran tashin kiyama ba haka yan uwa masu girma kamar yadda wannan hudu ba ta mu a yau 19 ga watan uku wata Rabiul Awwal hijran manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1447 ci gaba ne na hudubobin da muka fara yau wannan ita ce ainihin huduba ta uku wacce zamu tattauna akan abun da ya shafi mu'jiza na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin karamomi da Allah ya bashi irin mu'jiza da Allah ya bashi sallallahu alaihi wasallam kafin mu shiga cikin huduba ya kamata mu san bambanci tsakanin karama da mu'jiza ita karama wata aba ce da Allah ke bawa zababbu daga cikin bayi yana bawa annabawa yana ba siddiqai yana ba salihan bayi duk wani mutumin kirki Allah na iya bashi karama ita ko mu'jiza annabawa kadai ake bawa duk wanda ya da'awan yana da mu'jiza in dai ba annabi bane ba za a ji shi ne a bar masa kayansa ba za a dauka ba dan ya ainihin fadi abinda ya ci karo da shari'ar musulunci bambancin mu'jiza da karama shine ita karama tana faruwa ne ba tare da maka sani ba wani abu ne zai faru Allah sai bayyana karamanka kasantuwar ya yadda da kai yana kaunarka subhanahu wataala amma ita mu'jiza ana iya bugan kirji da ita in ka isa ikaza kuma sai yayi wanda ita ce mu'jiza wanda Allah kadai na ba annabawa ne dan su kalubalanci kafure da shi su kalubanci makiya Allah su kalubalanci makiya gaskiya a lokacin da aka yi ainihin kalubalance su sai su ainihin aikata wani abu wannan annabawa kusan galibin su akwai kowa irin mu'jizan da Allah ya bashi daidai da irin mutanen shi ainihin Allah ya salati da sallama akan su gaba daya to annabi rahama sallallahu alaihi wasallam kamar da dai zaman shine shugaban annabawa gaba daya haka nan kuma yafi kowa daraja yafi kowa falala yafi kowa matsayi a wurin Allah subhanahu wataala to sakamakon wannan ya zama mu'jizar sama ta fita kowa sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce mu'jizan da annabi ainihin ya bayyana daga gare shi da karamomin shi in aka ce za a yi magana akan su idan za mu dinga huduban nan har shekara mai zuwa wata 12 wallahi ko rabi ba za mu yi ba dan malamai kowa ya rubuta abinda zai rubuta ne ya bar saura sahabbai da suka rayu da shi sun bada labarin abinda suka iya bada labari ne sun bar saura sallallahu alaihi wasallam daga nan zaka san irin girman mu'jizan da annabi yake da shi sallallahu alaihi wasallam wannan annabi mai girma Allah ya aiko shi ya zo wannan duniya yayi wa'azi yayi gargadi yayi bushara ya karantar yayi umarni yayi hani a lokacin zafi da lokacin sanyi a lokacin bazara a lokacin damuna a cikin dare da rana ba tare da ya gajiya ba koda da rana daya har ya koma ga Allah subhanahu wataala bai taba gajiyawa ba bai taba sarewa ba har sai da zukatan da yake sun daskare sun kekashe sun yi tsatsa saboda shirka da sabon Allah zukatan suka koma farare tas suka koma sun cike da haske na imani da haske na tauhidi sallallahu alaihi wasallam ya haskaka duniya da ainihin hasken shiriyan da yazo da shi shi yasa Allah sai ya karfafe shi da waɗansu karamomi da waɗansu mu'jizozi wanda sun wuce hankali ba abin da ke karban irin mu'jizan da annabawa suka zo da shi sai imani amma kace zaka yi aiki da hankalinka iyaka ka halaka ne ba zaka iya karba ba shi yasa da dama daga cikin kafirai a lokacin da ya rayu da ya Isra'i da Miraji basu yadda ba su karba ba kuma haka har yau akwai waɗanda sun ce ba gaskiya bane saboda me imani ke karban irin wannan sako manzon rahma sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi waɗannan mu'jizozi ne dan su zama dalili akan cewa shi din mai gaskiya ne kuma da gaskiya yazo lalle turo shi aka yi ba shi kirkiro su ba sallallahu alaihi wasallam kadan daga cikin mu'jizozin shi da zamu fada kila 1 zuwa 8 ga su kamar haka malaman musulunci suka ce Imam Shafi'i Allah ta'ala ya kara masa rahama yace babu wani annabi da Allah ya aiko face ya ba wannan annabin mu'jiza sai yace to annabin mu da ya aiko sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi mu'jiza irin ta kowace annabi kowane annabin da ya aiko ya kuma bashi kari doriya irin wanda su bai basu ba ya zama ya tattara nasun gaba daya kuma an kara mishi da abin da su ba basu ba sallallahu alaihi wasallam sai aka ce da Imam Shafi'i to ai ba haka bane ba annabi Isa ya zo yana ainihin tayar da wanda ya bar duniya ya koma ga Allah ya tada shi ya magana kuma ya koma. Sai Shafi'i yace ai wannan ba abun mamaki bane ba, ai dama dan Adam an san yana magana, ai abun mamaki shine abun da yake ba mai magana ba asalan ka sai magana shine abun mamaki. Amma dan Adam dama Allah halice shi shi mai magana ne, amma abun da baya magana aji yayi magana yafi abun da yake mai magana yayi magana mamaki. Sai Imam Shafi'i yace ya kafa hujja da hadisin da Imam Bukhari ya ruwaito, mu'jiza ta farko kenan, daga babban sahabi Jabir dan Abdullahi, Allah ta'ala ya kara masa yarda shi da mahaifin shi, wanda shi kanshi Jabir idan za a yi mu'jizan da ya faru da shi tsakanin shi da Annabi, ita ma hudu bace mai zaman kanta alaihi salatu wassalam. Jabir yace wata mata daga cikin matan Madina, yace imra'atun minal ansar, wata mata daga cikin matan Madina tazo ta samu Annabi alaihi salatu wassalam, tace da shi ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah, shin bazan sa a maka minbari a masallaci ba wanda zaka hauka dinga hudu ba, in zaka hudu ban juma'a ko in zaka yi wa'azi? Tace ina da fa inna li gulaman najaran, ina da yaro wanda ke kafinta ne ya yi buga ainihin minbari. Saboda me? Saboda Annabi yakan hau kan kututturan dabino yana hudu ba, a cikin masallacin nashi akwai dabino wanda yake ya mutu irin wannan ragowar nashi, to kai yake hawa yana hudu ba kowane lokaci, haka in zai wa'azi ya kalli mutane sai ya hau kai. Tace wannan kututturan dabino bai dace kana hawa ba, zan sa a maka minbari na katako a buga maka yaro na kuma ya iya. Yace bismillah ki, wannan matan ta sa danta ya kera wannan ainihin minbari aka kafa shi a masallaci. Sahabbai suka bada labari, a cike akwai Jabir dan Abdullahi, suka ce ranan da Annabi ya zo alaihi salatu wassalam, ranan farko da ya hau kan wannan minbarin sabo da aka mishi, bai hau kan wannan kututturan dabino ba, yace ba wanda ke wurin face ya ji wannan kututturan dabino yana kuka. Yace irin kukan da jariri yake, da ya dinga wannan kukan sai da Annabi ya sauka daga kan sabon minbarin da aka mishi, ya tattaka ya sauka ya je dafa kan wannan kututturan dabino kamar yadda ake lallashin yaro in yana kuka. Sannan kututturan dabino ya shiru, saboda me? Saboda yana jin takaici da bakin cikin yau Annabi ya daina hawa kan shi sallallahu alaihi wasallam. Wannan in ba imani ba wa zai karbi wannan labari? Imani kadai ke gaskatawa. Shi yasa Imam Ibn Hibban ya kawo a cikin ingantaccen littafin shi daga Hassan al-Basri, Allah ya kara masa rahama, a duk lokacin da Hassan al-Basri ya karanta wannan hadisin sai fashe da kuka. Wannan na cikin Sahihu Ibn Hibban, idan yayi kuka sai ya ce ya ibadallah, ya ku bayin Allah, al-khashabatu tahinnu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shauqan, ganan ainihin itace yana kuka saboda kauna da begen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ce fa antum haqu an tashtaqu ila liqa'ihi, ku kuka fi cancantan ku yi bege ku shauki na ku ga cewa kun hadu da shi ranar gobe kiyama, kuna masu ainihin kaunan shi kauna ta gaskiya, ku ya kamata ya zanto kuna hakikanin kaunan haduwa da shi, idan har itace kututturan dabino zai wannan abu ina ga ku kuma sallallahu alaihi wasallam. Sai Imam Shafi'i ke cewa wannan abun kututturan dabino wanda ya mutu, dama kuma an san itace baya magana, amma aka ji yana kuka saboda kaunan manzon Allah alaihi salatu wassalam, yace yafi abun mamaki akan dama mutumin da dama yana magana dan kace ta shike magana. Abu na biyu, wani hadisi ingantacce cikin Sahih Bukhari daga babban sahabi Abdullahi dan Mas'ud, Allah kara masa yadda, yace mun kasance muna cin abinci tare da manzo sallallahu alaihi wasallama, yace muna cin abincin nan, yace nusammi'u tasbihat ta'ami, yace muna cin abinci muna jin abincin da muke ci yana subhanallah subhanallah, sai Annabi na cin abinci, yace da kunnen mu mun ji wannan abu. Saboda me? Qur'ani Allah ya bada labari, yace wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafkahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura, yace babu wani abu da ke ban kasa ko menene in dai halitta ne, yace min shay'in abinda ke sama da kasa gaba daya, duk wani halitta mai motsi ne ko mara motsi, mai rai ne ko wanda bashi da rai a wurin ku, Allah ce face na tasbihi wa ubangijinsa subhanahu wataala. Sai dai ba ku fahimtar irin tasbihin da suke, duk wani abu da ka sani yana yi wa Allah tasbihi, duk wani abu da ka sani a duniya wanda ka gani ko wanda ba gani ba tasbihi yake wa Allah subhanahu wa ta'ala. To sahabbai sun ji wannan da kunnan su a lokacin da suke cin abinci tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'jiza ta uku daga cikin mu'jizozin manzon sallallahu alaihi wasallama, Bukhari da Muslim sun fidda hadisi daga babban sahabin nan Jabir dan Abdullahi, Allah kara masa yadda, yace atishan nasu yawmal hudaybiya, mutane sun tsinci kansu a cikin kishirwa a ranar hudaybiya a shekara ta 6 bayan hijira, wanda kissa ce na tafiyan Annabi zuwa Makka da niyan zai ainihin aikin hajji da umra. Aka hana Annabi shiga Makka, to ya zauna a hudaybiya yayi kwana da kwanaki a wannan wurin. Kafin aka yi sulhu da mutanen Makka, Annabi ya koma da sahabbai, bai dai samu shiga Makka ba. To a wannan zaman hudaybiya sai kasance ruwa ya kare, kuma inda suke babu ruwa, dan in za a yi tafiya ruwa ma guzurin shi ake a cikin manya-manyan ainihin kaman kace jarkoki a yanzu, wanda za a dora raƙuma ana tafiya da su. To saboda kwanakin da suka yi ba su shiga gari ba, ruwa ya kare kuma babu inda za su samu ruwa. Sai aka zo aka ga Annabi alaihi salatu wassalam, saboda akwai wata jaka a wurin Annabi, ko wani salga ko wani gora wanda akwai ruwa a ciki, ya rage Annabi na alwala da shi. Sai aka zo aka ce ga fa halin da ake ciki, gaba ɗaya kaf taron mutanen nan babu wanda ke da ruwan sha, babu ruwan alwala sai wannan da ke hannunka sallallahu alaihi wasallama. Sai Annabi ya ce da sahabbai, ya dauko wannan ruwan nashi. Annabi sai ya sanya hannun shi a cikin wannan ruwan. Jabir ya ce wallahi sai ga ruwa na bulbula daga hannun Annabi, yanda ka san an kunna famfo a yanzu. Ya ce mithlal uyuni, misalin idon ruwa da ke bulbula daga ƙasa, sai ka kwatanta shi da famfo a yanzu kaman tap. Ya ce haka ga ruwa na zuba daga hannun shi alaihi salatu wassalam. Kowa ya dinga iban wannan ruwan yana zubawa a cikin kwantenan shi, kowa ya dinga iba da na sha, da na wanka, da na arwala. Sai aka tambayi Jabir daga cikin tabi'ai wani yace da shi, a lokacin adadin ku ya kai mutum nawa? Yace mun kai mutum 1000 da kusan 500, kusan mutum 1500. Dama abinda ya zo a ruwaya tsakanin mutum 1400 ne zuwa 1500. Sai Jabir yace kusan mutum 1500. Yace gaba ɗaya wannan mutum 1500 babu wanda bai ibi wannan ruwan ba, yanda zai bukata da shi har aka bar wannan wuri sallallahu alaihi wasallam. To yanzu akwai abun mamaki sama da wannan? Akwai ne Annabin da ya zo da abun mamaki sama da wannan? To shi yasa mu'jizan da Annabi ya zo da shi babu Annabin da ya zo da irinta sallallahu alaihi wasallam. Wata mu'jiza ta gaba wacce ta faru, Imam al-Baihaqi ya rawaito ta a cikin littafin shi nan Dalailun Nubuwa, daga sahabi Qatada bin Uman, Allah ya kara masa yarda. Shi Qatada dan Uman da kanshi ya bada labari, yace a ranar yakin Uhud, yakin nan shahararre wanda aka yi shi shekara ta uku bayan hijira, bayan yakin Badar da shekara daya, yace an sare shi a ido, sai ga nan din shi ya zubo yana raito zai fadi. Yace ya kuma zo harkan kumatun shi, yace idon na raito zai fadi, sahabbai kansu ya kulle, da masu jinya da masu kula da marasa lafiya. Sai suka yi decide tunda da har idon nan ya zubo babu inda za a maida shi, kawai sai da a yanki a maida shi mai ido daya. Sai suka ce amma mu tambayi Annabi kafin mu yi wannan abun sallallahu alaihi wasallam. Da aka zo aka ga Annabi ta gafa abin da ya faru da wani Qatada bin Uman, Allah kara masa da Annabi ce la kar ku yanke ku bar shi. Fada'a bihi, Annabi ainihin masa addu'a a wannan idon. Mai ruwaya shi da kanshi sahabin yace Annabi ya dauki tafin hannun shi ya kama idon ya mayar, yace na rantse da Allah ni ban san ba idon nawa an sare shi ma ko ba a sare shi ba. Yace ya koma lafiya kalau, ba wai fa jinya za a yi ba, a take ne ya koma kaman ba abin da ya same shi. Wannan kuma ya faru ba ɗaya ba ba biyu ba, hatta da Abubakar As-Siddiqu a lokacin da maciji ya sare shi. To kaga wannan abu ne wanda yake wuce hankali. Shi yasa wani mai baiti yake cewa in kana Musa saqal asbata min hajarin fa inna fil kafi ma'anan laysa fil hajari, in kana Isa baral a'ma bi da'watihi fa kam bi rahatihi karradda min basari. Yace idan Annabi Musa ya shayar da jikokin Annabi Yaqub, Annabi Musa ya shayar da su ruwa a wannan dutsen da yace fanfajarat, ruwa ya dinga fita daga cikin dutse. Yace to ba abun mamaki bane ba, tafin hannun annabi ne yatsu suka dinga bada ruwa wanda mutane dubbai suka sha wanne fi abun mamaki shi dutse ya buga ruwa ya fito wannan kuma a yatsun sa ne ruwan ke fita ce dama in fasa dutse akwai yiwuwar ruwa ya fito sai ce idan kuma annabi Isa ya warkar da makahu ya daga hannu yana ta addu'a sai idon shi ya bude to idon ne zubi aka mai da shi kaman bai taba ba abin da ya same shi annabi rahama sallallahu alaihi wasallama shi yasa wani mai baiti yake cewa kam abra'at wasaban billamsi rahatahu wa atlaqat ariban min ribqatil limami alaihi salatu wasalam na daga cikin mu'jizan manzo sallallahu alaihi wasallam game da irin wannan matsalan yazo cikin ruwaya ta imamu al-bukhari da muslim daga sahal bin sa'd bin sa'idi Allah kara masa yadda yace a lokacin yakin khaybar annabi rahama ya fada alaihi salatu wasalam a bainar jama'a yace la uqiyanna rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu gobe zan bada tuta komandan da zai jagorance zuwa khaybar yace wani mutum ne yana son Allah da manzo haka Allah da manzo ma suna son shi sayyidina umar yace kwana muka yi bacci ba kowa na so a ce shine wannan komandan saboda me an ce duk wanda aka ba wannan jagorancin yana son Allah da manzo Allah da manzo ma suna son shi wannan kwadayin suke ba shugabancin suke nema ba sayyidina umar yake cewa sahabbai suka kwana wasu ma a kofar gidan annabi suka kwana alaihi salatu wassalam da gari ya waye kuma annabi ya ce wannan mutumin yaftahu Allahu ala yadayhi Allah zai bada nasara a hannun shi in aka ce khaybar da gari ya waye an taru ana jiran ajiwa za a bawa annabi sai ya ce aina ali ibn abi talib ina ali dan abu talib aka ce da annabi yana gida bashi da lafiya idon shi na ciwo ko fita baya yi annabi ce aje a kira shi aka kira sayyidina ali ibn abi talib aka taho da shi idon shi na ciwo irin ciwon nan da baka son ganin hasken rana shi yasa baya fita yace annabi sai ya ainihin yi addu'a ya busa a idon nashi yace take warke kaman ba abin da ya samu idon shi kaman bai taba rashin lafiya ba ba an ce ne ga wannan kaje kai ta digawa ba har kwana ku a ana addu'an take idon ya warke ba abin da ya samu idon sallallahu alaihi wasallam wannan a gaban sahabbai aka yi kuma sun tabbatar da wannan labari mu'jiza ta gaba sallallahu alaihi wasallama wanda Imam Ahmad dan Hanbal ya ruwaito da Imam al-Baihaqi da sanadi ingantacce zuwa ga Ya'la bin Murra al-Thaqafi Allah kara masa yadda amma a ruwayan Abu Dawud a cikin ainihin sunan din shi shi kuma ya ruwaito ne ta hanyar Abdullahi bin Ja'far bin Abi Talib daga ainihin Abdullahi dan Ja'far wan Sayyidina Ali bin Abi Talib yace wata rana inji shi Abdullahi bin Ja'far shi wannan Abdullahi dan Ja'far din a duniya yana cikin waɗanda suka yi kama da annabi halitta mutane biyar ne dama nan san ya tabbata sun yi kama da annabi alaihi salatu wassalam wanda idan sahabbai suka ganza wannan yayi kama da annabi na farko akwai nana Fatima na biyu akwai Hassan dan nana Fatima na biyu akwai Ja'far wan Sayyidina Ali na uku akwai shi wannan Abdullahi bin Ja'far sannan kuma akwai dan uwan shi wanda shi ma uwa daya ba dai suke waɗannan mutane biyar ya tabbata annasi sun yi kama da annabi sallallahu alaihi wasallam shi Ja'far kuma annabi ne ya gaya mishi yace kai kai kama da ni a halitta kuma kai kama da ni a dabi'a alaihi salatu wassalam to Abdullahi bin Ja'far yana cikin yaran da annabi ke jan su a jiki saboda an kashe babansa a wurin yaki shi Ja'far din kenan wata rana yace annabi ya dauke ni a bayan raƙumi muna tafiya a bayan abun hawan shi yace fa asarra ilayya hadithan la uhaddithu bihi ahadan minan nasi yace ya sirranta min wani labari a kunne na ni da shi yace wa labarin da duk duniya bazan ga yawa kowa ba me ya gaya mishi wallahu alam yace shi da wannan labarin da annabi ya mishi ya faranta masa ne kuma ya ji dadi amma duk duniya ba wanda zai ba labari kuma har mutu bai fada ba Allah kara masa yadda yace muna tafiya da annabi a bayan abun hawa alaihi salatu wassalam yace annabi sai ya shiga cikin wani lambu daga cikin lambunan mutanen Madina yace fa iza jamalun sai ga wani raƙumi a cikin wannan lambu a cikin wannan gonan yace falam mara annabiya a lokacin da shi wannan raƙumin ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama yace hanna sai ya dinga kuka yace kuka irin yana cikin damuwa wa zarafa ra'inahu yace sai ga hawa yana zuba daga idon shi shi wannan a gaban shi akai sai ga hawa yana zuba daga idon wannan raƙumi yace da annabi ya sai je dafa wannan raƙumin yana shafa ainihin gefen kuma tun shi kamar yana lallashin wannan raƙumi yace me suka yi ni dai ban sani ba amma na ga wannan annabi ya je wurin yana shafa shi da ya gama annabi sai ya dawo sai ce liman hadhal jamal waye me wannan raƙumin ya tambaye mutanen da ke cikin lambu wannan raƙumin na waye yace faja'a fatan min al-ansari sai ga wani matashi daga cikin samarin madina ya zo shi yace na wani ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam naka ne yace eh yace afala tattaqillaha fi hadhihi al-bahima allati mallakaka Allahu iyyaha yanzu kai ba za ka ji tsoron Allah cikin wannan dabbar ba dabbar da Allah ya mallaka maka ita in ba sakharewan Allah ba kai ka isa maka juya ta amma Allah ya mallaka ma ita kana juya ta yanda ka ga dama ba za ka ji tsoron Allah dangane da ita ba yace fa innahu shaka ilayya wannan raqumin naka ya kawo min kara yace da ni annaka tuji'uhu kana azabtar da shi da yunwa baka bashi abinci wa tudibuhu kuma kana wahalar da shi da yawan ayyuka ga yawan aiki ga kuma ba abinci sai ce to ka ji tsoron Allah dangane da wannan raqumi ya kawo kuka cewa kana zaluntar shi ya salam kaga raqumin magana yau annabi kuma ya ji amma babu wanda ya ji alaihi salatu wassalam wannan abun mamaki ne wannan abun mu'jiza ne sallallahu alaihi wasallama mu'jiza ta karshe da zamu tsaya akai ya tabbata a cikin hadisi ingantacce Imam al-Baihaqi ya ruwaito shi a cikin sunan din shi haka na Ibn Hibban a cikin ingantaccen littafin shi hadisi ne ingantacce da sanadi zuwa ga Abdullahi dan Umar Allah kara musu yadda shi da mahaifin shi yace mun kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama yace muna tafiya fa aqbala arabiyyun sai ga wani balarabin kauye ya taho yace a cikin jeji ne yace kunna ma'a rasulillahi fi masirin alaihi salatu wassalam muna tafiya a jeji tare da annabi ina za su je bai fada ba yace sai ga wani balarabin kauye ya taho falan madana minhu da yazo kusa da annabi alaihi salatu wassalam fa qala lahu sallallahu alaihi wasallama aina turidu annabi yace ina za ka je bi ma'ana ina ka nufa annabi ya tambaye shi sallallahu alaihi wasallam qala ci ila ahli zan tafi gida ne zan koma wurin iyalaina kaman ya fito ne daga wani wuri zai koma gida annabi kuma suna kan hanyar tafiya qala hallaka ila khairin shin bazan gayyace ka zuwa ga wani alkhairi ba sai shi wannan sahabi ya ce wa ma huwa menene wannan alkhairin qala yace atashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa anna muhammada abduhu wa rasuluhu shin zaka shaida ka bada gaskiya cewa Allah shi kadai cancanta abota mishi a daina bautan gumaka kuma ka yadda annabi muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne alaihi salatu wassalam iya abunda annabi ya ga wannan balarabin kauye kenan sai shi wannan balarabin yace hallaka min shahidin ala ma taqulu shin kana da wani shaida abinda zai tabbatar da gaskiyan abinda ka faɗa to idan annabi ya ce ga sahabbai na sune shaida ba zai yadda ba ai da ma waɗannan mutanen ka ne su suke bin ka already su suke ba ka kariya dole a nemo abinda ba mutum ba kun fanci tambayar sai ya ce da shi kana da wani abinda zai ba da shaida cewa kai annabi ne na yadda da wannan abinda ka faɗa qala sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce da shi hadhihi shajaratu wannan bishiyan zata ba da shaida ni annabi ne wannan bishiyar zata ba da shaida Allah shi kadai cancanta abota mishi Abdullahi dan Umar yace muka ga abun mamaki yace fa da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ash-shajarata wa hiya fi shati'il wadi yace annabi sai ya kira bishiya yace ke bishiya taho yace kuma tana geben gaban wani kwari yace wallahi da idon mu muka ga wannan bishiyan fa aqbalat sai ga bishiya jijiyoyin ta gaba ɗaya sun jijjigo sun fito sai gashi tana tafiya tana tahowa gaba ɗaya ta rubu da ƙasa yake cewa ta khuddul arda tana tattaka ƙasa tana tafiya tana kekketa shi hatta qamat bayna dayhi sallallahu alaihi wasallama yace ta zo gaban annabi ta tsaya alaihi salatu wassalam fastashhadaha salasan ta bada sheda sau uku tace ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai da ta maimaita wannan hassa uku da ta faɗi wannan hassa uku da annabi ne ne mai ta bada sheda fastashhadaha salasan annabi yace ta bada sheda sau uku sai yace fa shahidat annahu kama qal sai da ta bada sheda hassa uku abinda annabi ya umarce ta da shi sallallahu alaihi wasallama shine wani yake cewa ja'at li da'awatihi al ashjaru sajidatan tamshi ilayhi ala saqin bila qadami ka annama satarar sataran lima katabat furuha min badil khat bil laqami a cikin baiti yace bishiya ta taho saboda kiran da annabi ya mata tana mai durkusawa a gaban shi tamshi ilayhi ala saqin bila qadami sai ga tana tafiya akan kututturan ta babu ainihin alqadam ba ta da tafiya amma tana tafiya a haka waɗannan ababe kaɗan ne daga cikin mu'jizozin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wanda mu'jizozi ne da basu da iyaka mu'jizan annabi mafi girma shine alqur'ani mu'jizan da annabi ya zo da su da abun mamaki sun fi guda dubu irin wannan abinda malamai suka ce sama da guda dubu aka rubuta yanzu kwata-kwata guda bakwai muka kawo to mu'jizan sa mafi girma bayan an tattara abinda aka iya tattarawa to abinda yake mafi girma a mu'jizan annabi shine alqur'ani alqur'ani mai girma shine gagarabadau dan duk wani mu'jiza labarin ta aka ji mai imani ke gaskatawa amma mu'jiza wacce take bahiratun khalidatun baqiyatun ila yawmil qiyamah shine alqur'ani da musulmi da wanda ba musulmi ba kowa ya sheda in ka isa ka kalubalanci alqur'ani a kowane irin fanni ko a balaga ko a fasaha ko ka kawo kuskuren nahwu ko kuskuren sarhu ko kuskuren kowane irin balaga na ilimin larabci har yau duniya sun gagara kawo wannan ku kera aya guda ɗaya tat an gagara Allah ya ce qulla inijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha alquran la ya'tu bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira inda mutanen duniya kaf za su taru da Afrika da Amerika da Ingila da Rasha da Asiya da kowa da duk duniya sai mu gayyato aljanu a zo ai taron kirkiro aya guda ɗaya tak ba za a iya ba Allah ne ya ce in an isa ai kuma an kasa yi har yau sai dai a masa wani abu daban to wannan shine mu'jiza mafi girma da ya gagari duniya wasali ɗaya tak in ka canja yaro dan shekara bakwai zai ce nan ba haka bane ba a kona qur'anan duniya gaba ɗaya kaf zaka samu wani ba kauye zai iya rubuta shi wanda kana ganin bai waye ba tun daga bakara hannasi zai rubuta shi kuma kai kuskure ba zai ba qur'ani kada yake da wannan abun duk duniya babu littafin da ke da wannan shi yasa alqur'ani mai girma shine mu'jiza mafi girma da Allah ya aika annabi da shi laha ma'anin ka mawjil bahri fi madadin wa fawqa jawharihi fil husni wal qiyami fama tu'addu wa la tuhsa ajaibuha wa la tusamu ala al ikthar bi sa'mi shi kadai ne littafin da har abada ba zaka ji ka kosa da shi ba kullun a karanta fatiha kullun kara zama sabuwa take ba a taba cewa an gaji da fatiha nan bani bana son jin fatiha kullun sai liman ya karanta kullun sai ka ji fatiha kuma kullun sabuwa take zama qur'ani kadai ke da wannan abu yan uwa masu girma kamar da na faɗa babu lokaci wannan kadan ne daga cikin mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ke nuna maka shi gaskiya ne abin da yazo gaskiya ne kuma Allah ne ya aika shi sati mai zuwa zamu yi magana akan son annabi huduban mu ta karshe ya zama ya ake son annabi bisa yanda ya dace da shari'a sallallahu alaihi wasallama ya Allah ka kara mana kaunar wannan annabi naka mai girma Allah ka hada mu da shi ranan gobe kiyama gidan aljanna ya ubangiji ka kara mana kaunan shi ka ba mu ikon masa da'a yanda ya dace da abin da kake so ya ubangiji kar ka ba mu ikon bin wannan annabi akan bid'a ya Allah ka ba mu ikon bin shi akan sunna ya ubangiji ka tabbatar da mu akan tauhidi ya Allah ka tabbatar da mu akan sunna har zuwa ƙarshen rayuwarmu Allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa qina sirif anna sharra ma qadait فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قوموا إلى صلاتكم قانتين يرحمكم الرحمن الرحيم